A shirin mu na nishadi a yau mun samu bakwancin
yau da kin samu bakwancin Al-Amin Yahaya Sulaiman wanda ake masa lakaji da Aminas
a wace kake yi
ba bangaren da bana tawa duk bangaren da yazo nina wani ba inda bana dauka gaskiya waka ina yin ta ne ba don komai ba sai dan nishadantar da mutane kuma sannan na fadakar wannan shine dalilin da yasa nake waka ko kuma in sai na shiga harkar waka
da aka ce Aminas so to waka kuma
eh to akwai wani album da nayi taba yankurin fitarwa ana ce masa rayuwa aure rayuwa aure album
sai sa ka dauki matsalar aure
eh to ai kin san ita waka dole akwai abin da zaka yi wanda zai kara abin nan danka akan cewar yana da kyau a sai mutane karin haske akan wannan abin ko kuma ka fadakar da mutane ta wannan bangaren
to me yasa ka zabi aure matsalar aure
eh to abin da yasa gaskiya ina ganin yanda mutane suke dan yanda ake dan samun matsaloli akan aure to shine dalilin da yasa sai na ce to bari in yi yunkurin yin waka wacce nayi mata take da rayuwar aure
rira mana miji
to ina yanta kamar haka rayuwar aure soyayya yau na samu wacce nake so zuciyata aminta da ita za mu yi auren soyayya
ita wannan da kai ta akan auren soyayya kai ko fa akan mene
eh to na yi ta ne kusan akan auren soyayya zance saboda yana da kyau a ce in za ka yi aure kamar yanda na zama aurata suna kuka akan misali in ka auri matar da baka so ko kuma misali ka auri matar da ba ta son ka to ana samun matsaloli shine yasa na ce barto in dan dauki wannan bangaren a wannan lokutan sannan na dan yi waka akan haka
wanda aure sai wani bangare ka yi waka
to ina yin wakar sarauta haka da kuma siyasa da kuma yabo taba yin wata waka ta wani mai gida na wanda ake ce masa Gamba Shamaki sannan kuma na taba yin wata waka ta Inda Rai wacce nake mata taken da Allah zai gambo Inda Rai mai gida na ita yama Allah ya zaba kwanan ka zaki
to wani irin matsaloli yake fuskanta a harka ta waka
eh to gaskiya ana fuskantar matsaloli ko in sai kalubalai game da harka waka bi yayin da ka tsinci kanka a matsayin mawaki to dole ne ba za ka sai kai harkar waka har ka gama ta baka fuskanta wani kalubalai
ba fuskanta
eh to gaskiya ni a wakan da nayi wata na fuskanta kalubalai ita ce to akwai wani lokaci da ya kasance cewar nayi wata waka wacce nake ce mata Zara to wakan nan nayi ta ne domin a lokacin akwai wata yarinya da muke soyayya da ita to da nayi wannan wakar sai aka dauke ta aka kai ta gidan sai yarinyar da muke soyayya da ita sai aka ce mata ai wane ma'ana Al-Amin ya zama yaron iya zango dan haka yana harkar waka su kuma to sai suka dauki wannan abin sai suka fasara shi da wannan da wata manufa duk mutumin da yake yin waka misali ana daukar sa a wannan lokacin kamar mutumin banza haka
kuma mara ta mun kai
yawa
ko kuma ana kai ta wannan yarinya
eh mana saboda a lokacin aka sai aka dinga dai gutsar tsoro ma dai akan harkar to har Allah Ubangiji ya sa na ga ya cancanci a cikin hakura domin dole dai na san cewar biyayen da ka tashi neman aure dole ne sai ka fuskanci kalubale to wannan dalilin yasa da nan mutane suna ta magana akai sai na ce to bari na yi hankurin babu Allah lamarin sa wannan dalilin shi yasa na hakura kamar na nuna yarinya ta yi hakuri tunda dai har iyayenta misali
ba sa so
eh ba sa so eh
wani irin alfanu aka samu
gaskiya ne har ka waka alhamdulillah na samu alfanu sosai saboda farko dai na fara wakar yaban fiyayyen halitta wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne san sanna sosai kuma alhamdulillah har ka waka nayi gida kuma sannan ina da abin hawa wanda nake dan samu ina dan yawata
kana da burin bude sha office na yin waka
eh to
kana wani buri gare ka
eh to burin dai da nake da shi kusan lokaci na bude studio insha Allah zan bude
Baraka Bashir, Murya Amurka daga Kano a Najeriya.